بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شاشدة قوات جماد الآخرة Hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 28 ga watan October 1996 idan ba a manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna sharhi da bayani akan maganar da al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari yayi a cikin wannan littafi nashi mai albarka al-Ibanatu an Usulid Diyana game da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma matsayin mu ahli sunna game da su cewa muna kaunar su muna son su muna musu addu'a baki dayan su ba ma zagin ko daya daga ciki ba ma barranta da ko daya daga cikin su muna girmama su to bayan mun karanta wannan magana muka kawo falaloli da darajoji a kadan daga abin da Allah ya fadi a cikin alqur'ani muka zo da shi cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama makon da ya gabata sai muka zo da maganganun da malaman ahli sunna suka yi game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama muka kawo irin su maganganun al-Imam Abu Ja'far al-Warraq al-Tahawi a cikin aqidatu tahawiyya da Ibn Abi Zaid al-Qirawani a shimfidar shi ta risala babin aqida da maganganun su Ibn Qudama da su Ibn Taymiyya da makamantan su manya-manyan malamai waɗanda suka yabo da girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to dama a farko-farkon bayanan mu muka ce bayan mun gama waɗannan bayanai za mu zo mu tattauna kaɗan game da tarihin waɗannan sahabbai guda goma waɗanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi musu bishara da cewa su 'yan aljanna ne a dunkule a lokaci guda to shine a wancan mako mun dan fara tattaunawa kaɗan game da sayyidina Abu Bakrin sai lokaci ya ƙure mana a yau sai mu ce fa Abu Bakrin huwa siddiq Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Amin bani Tamim ibn Murra ibn Ka'ab sayyidina Abu Bakrin al-kunyar da ake gaya mai kenan sannan muqamin da ya samu shine muqami na siddiqiyya as-siddiq as-siddiqul akbar mun yi bayani game da wannan sunan shi kuwa Abdullah dan Uthman dan Amir yana daga cikin kabilar bani Taim dan Murra dan Ka'ab wannan ainihin Murra dan Ka'ab din kakan sayyidina Abu Bakar ne na sama haka kuma kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne na sama wato sun hade a can ainihin wato wurin wannan kaka Murra dan Ka'ab awwalu man amana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min ar-rijal Abu Bakar shine farkon wanda ya yadda da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama cikin mazaje wa sahibuhu fil hijra shine kuma abokin annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen hijra wa na'ibuhu fi salati wal hajj kuma shine wazirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen sallah da wajen aikin haji duk sanda annabi ba zai samu damar sallah ba ko rashin lafiya ko ya tafi sulhu sai ya ce idan lokacin sallah yayi ku ce Abu Bakar ya wuce yayi limanci a zamanin sayyidina a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kabilar banu Amr ibn Auf suka yi fada har da jefa-jefa suka jiwa junan su ciwo al-Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan ainihin magana da nake fadi sai labari ya zo ga annabi cewa ga wasu sahabbai a kabila banu Amr ibn Auf sun yi fada sai ya tafi sulhu to da zai tafi sulhu sai ya kira Bilal ya ce ya Bilal idan lokacin sallah yayi ka kira sallah ka kira Abu Bakar ya wuce muku limanci shine abin da ake nufi da na'ibuhu fi salati annabi sallallahu alaihi wasallama Abu Bakar ne na'ibin shi a wajen sallah sa'annan kuma lokacin da ya kwanta rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ya kira sayyidatina Aisha yace ya Aisha bazan iya fitowa sallah ba rashin lafiya yayi tsanani amma ki ce da Abu Bakar ya wuce wa mutane limanci Aisha sai ta ce ya ma'aiki Abu Bakar yana da raunin zuciya idan yaje yana limanci kuka yake saboda tsoron Allah saboda kaza ma'aiki yace na dai ce ki ce Abu Bakar ya limanci sai da suka yi sabi uku akan haka sai Aisha ta je ta samu Hafsa ta ce ki ce Umar ne yafi dacewa da yi wannan limanci Hafsa ta je ta faɗi wannan kalima ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya mata tsawa yake na ce ku ce Abu Bakar yayi limanci wannan dan tabbatarwa da ala ayyi halin manzon Allah bai yadda da limancin kowa ba matukar shi baya nan sewa sai Abu Bakar mun fahimci wannan da kyau ko a san da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai rasu yana daki a kwance ya gagara ya samu damar fitowa Abubakar ya wuce gaba yana limanci Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dan samu sauki ashe saukin ajali ne sai ya taso sai ya daga labulan dake tsakanin ɗakin Aisha da yake ciki da kuma masallaci sai ga Abubakar a tsaye yana limanci ga sahabbai sun yi safu a bayan Abubakar kan musulmi ya hadu gaba daya akan sun yadda za su bi Abubakar sallah wanda duk kuka yadda da zai jagorancin ku a sallah al'amarin dake tsakanin ku da Allah shin ba za ku yadda ya jagoranci al'amarin dake tsakanin ku da rayuwar duniya na siyasar mulki ba za ku yadda to ganin haka da annabi yayi sahabbai duk gaba daya sun yi amanna da Abubakar ya zama liman bayan annabi bai da lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama Anas yake bada labari yace sai ya daga labule da ya daga labule ya ga yadda sahabbai suke yi farin ciki Anas yake fuskar annabi sai ta rinka kalli kamar takaddar alqur'ani ma'ana takaddar alqur'ani kyakkyawar takaddar ake rubuta alqur'ani da shikenan isharar Anas kenan fiqhun dake cikin wannan hadisi yace shikenan sai sahabbai suka yi kamar za su yanke sallar su saboda farin cikin annabi ya samu sauki sai annabi ya lura suna son ainihin wato su yanke sallar su zo ko su rungume shi ne ko su ne saboda farin ciki sai ya musu ishara su ci gaba da sallah an atimmu salatakum ku cika sallar ku sai ya koma ya kwanta akan gado sai Allah ya zare ranshi fa salawatullahi wa salamuhu alayhi har annabi ya rasu lokacin shi na karshe abin da ya gani shine Abubakar shine komandan musulmi shi yasa in baka yadda da komandancin Abubakar bayan annabi ba ka zama zindiki ka'ida kenan yankakkiya bi ijma'il muslimina mun fahimci wannan ko to na'ibin sayyidina na'ibin annabi kenan a sallah sannan yace wal haji a lokacin da annabi ya dawo madina sai da ya shekara 10 cir da ya aikin haji ba a wannan lokaci duk sanda za a tafi aikin haji to wane ne amirul haji sai manzo Allah yace Abubakar ka jagoranci jama'a Abubakar ka jagoranci jama'a sai shekara ta 10 an shiga ta 11 kenan sanda annabi zai aikin haji shine ya zama shine jagora tunda a wannan lokaci zai tafi yayi amma bayan haka duk sanda za a je aikin haji to Abubakar shine gaba dan haka ainihin yace wa na'ibuhu fi salati wal haji wa khalifatuhu fi ummatihi kuma shi sayyidina Abubakar shine khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin al'umma ga al'umma annabi din aslama ala yadayhi khamsatun min al-mubashirin bil janna daga cikin mutane biyar din nan da mutane 10 da annabi ya musu albishir da cewa ɗan aljanna ne biyar Abubakar ne musulintar da su biyar cikin waɗannan 10 duk baki ɗaya sun shiga musulunci ne ta hanyar Abubakar to su wane ne su ne Usmanu sayyidina Usmanu bin Nurai wa Zubair da Az-Zubair dan Awam wa Talha da Talha ibn Ubaidillah wa Abdurrahman ibn Auf da Abdurrahman dan Auf wa Sa'id ibn wa Sa'd ibn Abi Waqqas da Sa'd dan Abi Waqqas wadannan mutane biyar na daga cikin 10 ɗan aljanna to Abubakar ya saka su a cikin addinin musulunci to wasiya fi jumadal akhirah sayyidina Abubakar ya rasu a ainihin wato jumadal akhirah cikin irin wannan watan da muke karatu kenan yanzu mun fahimta sanata 13 shekara ta 13 hijriya bayan hijira in ka lissafa za ka samu Abubakar yau shekarar shi 1404 da rasuwa fa radiyallahu ta'ala anhu an 63 sana a lokacin da ya rasu yana da shekaru 63 kamar yadda ma'aiki ya rasu yana da shekaru 63 wa ha'ula'il khamsa waɗannan guda biyar da ka ji an lissafa maka ma'a Abi Bakr suna tare da Abubakar a farkon musulunci wa Ali ibn Abi Talib da kuma Ali dan Abi Talib wa Zaid ibn Haritha da Zaid dan Haritha in ka lissafa ga waɗancan biyar ga Abubakar shida kenan ga Ali dan Abi Talib bakwai kenan ga Zaid dan Haritha takwas kenan sai yace humus samaniyatul ladina sabaqun nas bil islam su ne mutanen farko da suka rigaye kowa shiga musulunci cikin mazaji قال ابن اسحاق صاحب السيره والمغازي شي فادي wannan magana yani min al-zukur ba'da ar-risala wato bayan da aka aika annabi sune maza na farko tarihin sayyidina Abubakar kenan a takaitan takaitawa mun ka abin da ya shafa lalai shi da karamomin shi da darajojin sayyidina Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu thumma umaru sa'annan sai umar wa huwa abu hafs sayyidina umar ana mishi al-kunya da cewa baban hafs al-faruq ma'ana mai rabe ƙarya da gaskiya Umar ibn al-Khattab shine Umar dan Khattab min bani Adi ibn Ka'b ibn Lu'ay yana daga cikin kabilar bani Adi dan Ka'b dan Lu'ay aslama fi sanati 6 min al-Bi'sa sayyidina Umar ya musulunta a shekara ta 6 bayan aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ba'da nahwi 40 rajulan wa 11 imra'a bayan a lokacin akwai gurgurdan mutane 40 maza kenan waɗanda suka musulunta sannan akwai mata kamar guda 11 a musulunci ma'ana can ga gurgurdan 40 nan ga kamar 11 an kirga 51 kenan sayyidina Umar ya zama shine mutum na 52 wajen shiga addinin musulunci ففرح المسلمون به مسلمي سكي فرين تكي دا مسلم تسيدنا عمر وظهر الإسلام بمكة بعده الدين المسلم تي يبين كرر باين مسلم تسيدنا عمر دا اتكين جدن اينهن ابن أبو الأرقم اكي اتكين دار الأرقم اجدن وانين سهادين انان اكي سلا نان اكي كومي دا وعزي دا جعبن دا زائي اقوي randa Umar ya musulunta yake danne muke kan gaskiya kuma zamu addini a boye daga ranan addinin musulunci ya fito karara shi yasa har abadan abidina ba kyau a boye addinin musulunci a fito a yi shi karara kuma duk gwamnatin da tace za ta boye addinin musulunci sai kun ga Allah ya kariya ta istakhlafahu Abu Bakr ala al-umma fa qama bi a'ba'il khilafa khayra qiyamin ila an qutila shahidan fi dhil-hijja sanata 23 hijra an 63 sana Sayyidina Umar Abubakar ne ya dora shi khalifanci shi yasa bayan rasuwar Sayyidina Abubakar ba a samu matsala game da khalifanci ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu zamu zo zamu kawo wannan matsalar in Allah ya so game da khalifanci a can gaba amma a takeice abinda zamu ce yanzu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an samu matsala game da khalifanci shi yasa sai da Annabi ya kwana biyu akan gadan da ya rasu ba a je an yi mishi ma sallah ba tukuna balle a fara maganar yi mishi wanka ana nan ana ta cece ku ce akan waye ya cancance ya zama khalifa dan ku san cewa khalifancin musulunci yana daga abubuwan da suke wajibi akan al'umma sai sun tabbatar da shi mun fahimci wannan da kyau ko to bayan da aka ainihin hadu akan Sayyidina Abubakar to Abubakar da yazo rasuwa sai yace to shikenan in na rasu Sayyidina Umar ne khalifa a bayana dama wannan na daga cikin hanyoyin zaben khalifa khalifan da yake kai ya halatta mishi yace to in na rasuwa ne in ya rasu shikenan ba jayayya to Sayyidina Abubakar yayi haka ka karanta tafsirin Qurtubi ka karanta littafin Tajul Muluk na al-Imam al-Tirmidhi da kuma tafsirin Adwa'ul Bayan fi Idhah al-Qur'an bil Qur'an na al-Imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani Muhammad ibn Ali الشنقيطي محمد الامين الشنقيطي محمد الامين الشنقيطي اضواء البيان في ايضاح القران بالقران مجلد نفلكو زاغا بياني دللا دللا game da zaben khalifa mun fahimci wannan da kyau jama'a to in ka fahimci wannan shi yasa ba a samu hayaniya ba kenan a zamanin nadin khalifancin sayyidina umar to umar da yazo rasuwa shi kuma sai yace to ina nada na ce wane ne nayi koyi da wanda yafi ni daraja don abubakar ya nada ni Abubakar ya yafi ni daraja in ne koyi da shi ban yi aibu ba in na cewa ne in kuma nayi shiru ban ayyana wani ba kai tsaye na bar musulmi su zaba da kansu wanda so ga ya dace nayi koyi da wanda yafi ni daraja shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bai nuna Abubakar kai tsaye yace Abubakar ne khalifa kai tsaye bayana ba sai dai isharori da ya rinka yi to sa'annan sai yace amma ni tsarin da zan bi shine zan nada committee mutane 6 waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hayya mutu ya amince da waɗannan mutane daga cikin su fitar da guda ɗaya zama khalifa nan da ɗan kwanaki kadan to haka al'amarin ya faru to shine aka ce Sayyidina Abubakar ya nada Umar Sayyidina Umar ya miƙe da amana ta khalifanci tsakanin shi da Allah har san da aka samu wannan la'anannan bama gujan mutumin kasar Farisa yazo ya ainihin kashe shi a cikin watan Zulhijja shekara ta 23 a lokacin Sayyidina Umar shi ma yana da shekara 63 kaga da Annabi sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar dukkan su sun bar duniya suna da shekaru 63 Sayyidina Umar yau shekara shi 1394 shi kuma da rasuwa faradiyallahu ta'ala anhu thumma Uthman sa'annan sai Uthman wa huwa Abu Abdullah Dhunnuraini ane mishi alkunya da cewa baban Abdullah ane mishi kuma ainihin laqabi da cewa ma'abocin haske biyu saboda ya aure ayaye biyu na Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ta rasu aka saki aura mai wannan da ta rasu Annabi yace da ta uku da mun kara maka sallallahu alaihi wasallama Annabi zai ba da ɗan shiga wanda bai amince da addinin shi ba manzon Allah ya yi shaida a Sayyidina Uthman har bayan bai da rai Annabi mun karanta wannan hadisi Annabi yana zauna Uthman yazo ya gilma haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yake fitina tana nan za ta faru ba da dade wannan ba wani bala'i zai zo ya samu musulmi amma san da wannan bala'i zai samu wannan mutum da ya wuce akan shari'a yake Ka'abu dan Ujra yace sai naje na kamo kafadar Usman na juyo da shi na fuskantar da shi ya kalli annabi nace ya rasulullahi kana nufin wannan manzo Allah yace eh ma'ana sayyidina Usman har bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan shirya yake kenan duk duniyar nan in da za su ijma'i akan cewa Usman akan fada yake sai a ce ijma'in su ijma'in makaryata ne to shine sai yake cewa Usmanu dan Affan min bani Umayya bin Abd Shams min Abd Manaf أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم كان غنيا فخيا سيدنا عثمان يا مسلم تتنكا في النبي فارا شقا جدا أرقم أنا ينتارو أنا ينكراتو دا وأزي تتن الأمر الديني أنا تكين جدا النبي توي أبويا أكي يزم الوكتين سي أبو بكر سي النبي سي أينه سؤالي أولنا الوكتين to a lokacin sayyidina Usman ya zo musulunta aka ce kuma Usman ya kasance mai wadata ne kuma mai sakin hannun shi wajen kyauta bai da rowa shi yasa ayarin ainihin kayan kasuwancin shi da yazo ɗan kasuwa suka zo suka yi ta tayi suka yi ta ƙarin riba yace ba zai siyar ba kowa ya zo sai yace an bani ribar da tafi wannan waye baka riba sai yace an dai bani ribar da tafi wannan ƙarshe sai sayyidina Usman yace wannan dukiya gaba daya a tunkuɗa ta da masu tafiya jihadin ta da addinin Allah waɗanda za su tafi Tabuka su aka rarraba waɗannan ainihin raƙuma wajen guda 10,000 da kayansu da komai sayyidina Usman ma'aiki ya ji daɗi ya ce ma barra Usman ma fa'ala ba'da al-yau daga yau duk abin da sayyidina Usman zai sake yi ko da zai saban Allah wannan saban Allah ba zai sake cutar da shi ba ko da zai sake Allah ya mai gafara ta farko da ta ƙarshe gaba ɗaya daraja sayyidina Usman kenan duk mun karanto waɗannan abubuwa cikin Bukhari da ainihin Ibn Majah da muka zo da su to shine aka ce haka sayyidina Usman ya kasance tawalla al-khilafa ba'da Umar ibn al-Khattab bi ittifaqi ahli shura ila an qutila shahidan fi dhil-hijja sanata 35 hijriya ya ainihin wato karbi khalifanci bayan Umar lokacin da waɗannan masu shawara suka yi shawara akan shi ya cancanta da ya zama khalifa shi ya zama khalifa din a haka har san da aka kashe shi a ainihin shekara ta 35 bayan hijira an 90 sana ala ahd al-aqwal a bisa maganganu da aka yi an yi maganganu da dama wasu suka ce ya fi shekara 90 a duniya wasu suka ce bai kai ba amma magana dai wadda malamai suka fi tabbata a kai shine sayyidina Usman ya rufi shi kuma yana da shekara 90 daidai a duniya yau shi kuma shekara shi 1382 da rasuwa wa radiyallahu ta'ala anhu thumma ali sa'annan sai sayyidina ali wa huwa abul hasan sayyidina ali ana yi mishi alkunya da cewa baban al-hasan ali ibn abi talib shine ali dan abi talib واسم ابي طالب عبد مناف بن عبد المطلب سنن عينهم واتو ابو طالب دين دون ابو طالب الكنيهتي تو سنن شي عبد مناف دان عبد المطلب اول من اسلم من الغلمان سيدنا علي شيني يارو نا فرقو ده يفار مسلمتا شي يسا مو اهل السنه cikin aqidar mu sai muka ce an kasafta wadanda suka fara musulunta kashi biyu akwai yara akwai manya yara da suka fara musulunta to sayyidina Ali shine gaba cikin manya da ta da suka fara musulunta shine sayyidina Abubakar shi yasa duk sanda kaga an ce Ali shi ya fara musulunta wani wuri kada an ce Abubakar shi ya fara musulunta kaji abin da ake nufi Ali cikin yara na farko Abubakar cikin dattawa shine na farko fahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rayata yawma khaybar fa fataha Allahu ala yadayhi rana khaybar annabi ya dauki tutar yaki ya bashi kuma Allah ya bashi nasara mun karanto wannan inda ma'aiki yace gobe zan bada tutar yaki ga wanda ke son Allah da manzon Allah kuma manzon Allah da Allah suke son shi jama'a suka kwana suna kwadaye su samu wannan mukami gari waye annabi ya kira Abu Ali ibn Abi Talib ya danka mishi wa buri adil khilafa ba'da qatl Usman an yi wa sayyidina Ali mubay'a bayan an kashe Usman radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda fa kana huwa al khalifatu shar'an ila an qutila shahidan fi ramadana sanata 40 hijriya saboda haka a shar'ance bayan sayyidina Usmanu to sayyidina Ali shine ya cancanci da ya zama ainihin khalifa sayyidina Usman ai sayyidina Ali an kashe shi ne hijira annabi tana da shekara 40 daidai an 63 sana a lokacin yana da ainihin wato shekara 63 shi ma kamar yadda annabi da Abubakar da Umar suka rasu akan ainihin haka a yau sayyidina Ali shekarar shi 1377 radiyallahu ta'ala an Ali to wannan sune mutane guda hudu waɗanda ainihin suka rike khalifanci na kujerar da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bari saji tarihin su a takaice da darajojin su da sauran makamantan haka abin da ya rage yanzu sai sauran guda shida waɗannan yan aljanna sune za mu kawo tarihin su. Dan haka sai mu ce fa Talhatu, sai kuma Talhatu huwa ibn Ubaydillah, shine Talhatu dan Ubaydillah min bani Tamim ibn Murra ahadu thamaniyati sabiqin ila al-islam, shine Talhatu dan Ubaydillah shi kuma daga cikin kabilar bani Tamim dan Murra yake. Sai daga cikin mutane takwas din nan da muka fadi a can baya cewa suna daga waɗanda suka shiga musulunci da dimidimin shi. Kutila yawmal jamali, an kashe shi a ranar da aka yi yakin Jamal. Ana kiran wannan yaki yakin Jamal ne, wato yakin raƙumi, saboda sayyidatina Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta fito a lokacin wannan yaki. Ta fito ita ma za ta yi yaki tana cikin rundunar Abdullahi dan Zubair, danyarta da ta rike ya girma a hannunta Abdullahi ibn Zubair. To da ya zama za su yaki tsakanin shi da Ali, sai ita Aisha ta shigo cikin rundunar shi. To sai ta taho akan raƙumi, shi yasa aka sa wannan yaki yakin raƙumi. Dama wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kwance tsakar dare, sai ya tashi, ya tashi matan shi gaba ɗaya ya tattaro su, sai ya ce cikin kuwa cece na ji karnukan kabilar wane, karnukan kabilar su wane sune mata haushi ta zo cewa akan raƙumi. Sai mata suka yi shiru, basu fahimci wannan magana ba, ma'ana Annabi ya nuna, Allah ya nuna Annabi wannan abin a mafarki. Daga cikin matan ka nan gaba bayan mutuwarka akwai wata za ta fito jihadi, kuma ai za ta fito lokacin yaki, kuma karnukan kabilar wane ma za su tare ta sune mata haushi. Allah ya nuna mai a cikin bacci a wannan tsakar dare, sai ya tashi a firgice ya tattaro su ya ce wace ce na karnukan su wane sune mata haushi. To ita ma bata san kanta ba ko wace ce, ashe an nuna mai abin da zai zo ya faru nan da kamar shekaru 50 bayan mutuwar shi. To shine suka koma suka kwanta, haka al'amarin ya zo ya faru. Sayyidina Aisha ta fito, aka zo aka fara wannan fitina, ba a taba kashe sahabbin Annabi mai yawa irin wannan lokaci ba. Fitina ce ta faru tsakanin sahabbai da sahabbai. Sayyidina Ali gashi dai yana ɗaya bangaren ne, amma da ya hangi raƙumin Aisha ya faɗi da ita, ya sauri ya dira daga kan nashi abin hawa, ya je ya tashe shi yana zaujatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, matar manzon Allah. Ma'ana abin da ya zama mana fitina, in ba haka ba ya za a yi Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallama da Abdullahi dan Zubair dan Awam su fito, kuma ga Sayyidina Ali bin Abi Talib kuma sarkin manzon Allah, kuma za a yi jihadi, ba fitina kenan ba? Fitina ce. To a wannan fitinar sai Abubakar ibn al-Arabi ya baka shawara, in dai kai musulmi ne, yace tunda Allah ya kiyaye baka lokacin balle ka zara takobin ka ka sha jinin wani sahabi, to yanzu ka kiyaye harshenka, in ba haka ba za ka halaka. Allah ya shiryar da mu. To an kashe shi a ranar yakin Jamal, shi Talhatu dan Ubaydillah, fi Jumada al-Akhira sanata 36 hijriya, hijrana da shekara 36 a cikin watan Jumada al-Akhira, an 64 sana, yana da shekaru 64. Shi kuma Talhatu dan Ubaydillah yau shekara shi ainihin 1381, fa radiyallahu ta'ala an Talha. Na shida shine Az-Zubair ibn al-Awam, wa huwa Zubair ibn al-Awam shine Az-Zubair dan Awam min bani Qusayy min Kilab, wanda yazo daga cikin kabilar bani Qusayy dan Kilab ibn amati Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, gogon manzon Allah ita ta haife shi, Safiyatu kenan ita ce ta haife shi, shi wannan ainihin Az-Zubair dan Awam. In sarafa yawmal jamali an qitali Ali, a ranar da aka zo za a yi yakin Jamal din nan, shi Zubair ya juya yace ba zai yi ni yaki da ni da Ali ba, da ya gwada abin ya ga ni sahabin Annabi, wannan sahabi ba zai yi mai fada ba, ya juya zai koma gida. Sai ainihin wato a Falakiya ibn Jurmuz, sai wani ibn Jurmuz cikin yan kungiyar Aliyu, sai ya tare shi faqata lahu, sai ya kama shi ya kashe shi. Fi Jumadal Ula, a cikin watan Jumadal Ula sanata 36 hijriya, shekara ta 36 a cikin ainihin Jumadal Ula, an 67 sana, yana da shekaru 67 yau, shi kuma shekara shi 1381 shi ma, fa radiyallahu ta'ala anhu. Sahabi na bakwai cikin sahabbai goma da Annabi ya ce 'yan aljanna ne shine Abdurrahman ibn Auf min bani Zuhra bin Kilab, shine Abdurrahman dan bani a dan Auf, shi kuma daga cikin kabilar bani Zuhra, ma'ana dangin uwar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Tuwfiya sanata 32 hijriya, ya rasu a shekara ta 32 ta hijira, an 72 sana, yana da shekaru 72, wadufina bil baqi, aka binne shi a makabartar Madina Baqi'a, shi kuma yau shekara shi 1385, fa radiyallahu ta'ala an Abdurrahman. Sahabi na takwas cikin waɗannan sahabbai guda goma shine Sa'ad ibn Abi Waqqas huwa ibn Malik min bani Abd Manaf ibn Zuhra awwalu man rama bi sahmin fi sabilillah. Sa'ad dan Abi Waqqas dan Malik daga cikin kabilar bani Abd Manaf dan zuhura wannan sa'adu shine mutum na farko cikin larabawa da ya fara ya dauki kibiya ya tabe ta yi harbi da ita a filin ta da addinin Allah mun karanta wannan da isnadi a cikin ibnu maja mata fi qasrihi bil aqiq ya rasu a ainihin gidan shi a aqiq ala ashrati amyal min al madina wannan sa'ad ibn abi waqas yasa ko ga mutanen iran fa ba su kauna wadannan guda goma wannan sa'ad ibn abi waqas shine yaje ya karya gwamnatin maguzanci ta iran ta wancan zamanin kuma wannan maguzancin ne yanzu aka sake dukunkunewa sai aka samu shirigan musulunci aka sake zuwa da shi shi yasa suke gaba da wadannan sahabban sa'ad ibn abi waqas wannan gumakan da kafircin da ake a iran a wancan lokacin shi ya jagoranci ya jagoranci sojojin sayyidina umar suka je suka kifar da gwamnatin ta wancan zamanin suka bi wannan ainihin sarki kisra yadda ka san ake bin kaza da gudu a cikin anguwa ta haura nan ya haura a kamo shi ya haura nan sai da suka danko shi suka kashe shi da suka kashe shi wuta wadda yake bauta wannan wuta shekarar ta 1000 ba a bari ta mutu ba akwai masu gadin ta musamman da ake kiwon su kuma dan gadin wannan wuta da yalla bai ke bautawa duk sa'an da aka ga ta raunana to ga mai izata ba dare ba rana tana ci duk sanda yalla bai ke da bukata ya zo mata sujuda saboda ta fadi bukatar shi ya fadi bukatar shi gare ta yaje ya kashe wannan wuta ya hautu kullumar da ake bauta wannan wuta ya kira sallah ya jawo ayoyin alqur'ani kam taraku min jannatin wa uyunin wa zuru'in sai da ya janye ayan nan gaba daya ma'ana sun bar gidaje da gonaki da kaza da kaza kadhalika awrasnaha qauman akharina yau gashi mun gadawa da wasu mutanen daban musulmi sun gada to tun daga wannan lokaci da aka tifar da wannan gwamnati waɗannan maguzawa suke harin ainihin sayyidina Umar shine sai da suka turo wannan lalataccen la'anan ne yazo ya kashe sayyidina Umar shi yasa dan su Khumaini da waɗannan ɗan iska sun zo suna zagin Umar ba za mu mamaki ba saboda addini ne na maguzanci suke bi Allah ya shiryar da mu ala ashrati amyal min al madina ma'ana gidan sa'ad ibn abi waqas mil goma ne tsakanin shi da cikin garin madina wa bi fi'a bil baqi' an rufe shi a baqi' sanata 5 wa 50 hijriya shekara ta 55 ta hijira an anisnay wa 80 sana yana da shekara ainihin 82 sa'ad ibn abi waqas yau shekara shi 1362 shi kuma da rasuwa farabiyallahu ta'ala anhu sahabi na tara daga cikin waɗannan sahabbai da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau bishara da aljanna shine sa'id ibn zaid sa'id dan zaid wanda yake ya auri kanwar sayyidina umar mai suna fatima huwa ibn zaid ibn amr ibn nufail al-adwi kana min as-sabiqin ila al-islam yana daga cikin mutanen da suka rigarige suka shiga addinin musulunci tuwfiya bil aqiq ya rasu shi ma al-aqiq wadi al-aqiq kusa da inda jami'ar islamiyya take yanzu kenan wannan ta babbar jami'a ta madina to a kusa da nan ne wannan ainihin kwari yake to dinnan gidajen su yake da gidan shi sa'id ibn zaid da gidan shi ainihin sa'ad ibn abi waqas radiyallahu ta'ala anhuma wadi fina bil madina aka rufe shi a madina sanata 51 shekara ta 51 hijriya an bida wa 70 sana yana da shekara 70 da wani abu shi kuma yawan kalisafa ba ka samu shekara shi 1366 da rasuwa faradiyallahu ta'ala an sa'id to sahabi na tara kenan sahabi na goma shine abu ubaida huwa amir ibn abdullah ibn al-jarrah min bani sihr shi kuma shine abu ubaidata al-kunya shi kenan sunan shi amiru dan abdullahi dan jarrah yana daga cikin kabilar bani sihir min as-sabiqin ila al-islam yana daga cikin mutanen da suka rigarige suka ainihin shiga addinin musulunci tuwfiya fil urdun ya rasu ainihin a urdun kasar oman kenan ta yanzu jordan fi ta'uni awamis a cikin ainihin annobar da aka yi ta awamis sanata 18 shekara ta 18 hijriya an 58 sana yana da shekara 58 shi kuma yau shekara shi 1399 da rasuwa farabiyallahu ta'ala anhu wa anhum ajma'ina wadannan sune sahabbai guda goma da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zauna ya lissafa su cewa dukkanin su ɗan aljanna ne mun fahimci wannan da kyau ko to wannan man shahida lahu nabi sallallahu alaihi wasallama bil janna الحسن والحسين وثابت بن قيس من فدي wannan a cikin bayanan da muka yi makon da ya gabata cewa cikin wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa cewa ɗan aljanna ne akwai alhasan da husaini da thabit dan qais da khadija da fatima duk wadannan da sayyidina bilal suna daga cikin wadanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa cewa ɗan aljanna ne waɗannan annabi ya lissafa cewa su ɗan aljanna ne tun farko. To daga baya kuma ya zo ya ce ga kuma wasu mutane goma su kuma waɗannan ‘yan aljanna ne. To amma sai muka ji shugaban lalatattu kuma ɓatattun garin nan ‘yan shi’a, sai muka ji yana cewa wai waɗannan wai guda goma, wai yana musun cewa wai wannan ainihin hadisi da annabi ya ce ‘yan aljanna ne, wai waɗannan ɗin nan wai yaya aka lissafa mutane goma, wai kun ji Khadija ta shigo ciki, kun ji Hassan ya shigo ciki, kun ji Husaini, kun ji Fatima, kun ji Bilal. To dama mu ba za mu yi mamaki akan haka ba, tunda mu mun san shi jahili ne, shi ya san mu mun san shi jahili ne, shi ya san shi kanshi jahili ne, dan haka babu mamaki akan haka. Amma in ba haka ba, da farko annabi ya yi wa Khadija cewa bishara ita aljanna ce, ya yi wa Bilal, ya yi wa Fatima, ya yi wa Al-Hassan da Husaini. Daga baya wata rana ya zo kuma ya ware wasu mutane goma ya ce su ma waɗannan ‘yan aljanna ne. To menene ya saba waɗancan na baya? Ai lallai an tashi kuma sai an sake lissafa wannan, yanzu kuma wata albishir ce ta zo daga Allah ya ce kuma a ware goma a ce su ma ‘yan aljanna ne. Kuma yaya za a yi a ce a sake maimaita waɗancan? Ya zama babu hikima kenan, su al’amarin ya riga ya gabata gare su. Yanzu wasu sababbi ne Allah ya sake lissafawa kuma a dunƙule ya ce su kuma ‘yan aljanna ne. To me ya saba wa waɗannan abubuwa? To amma baƙin ciki yake waɗannan sahabbai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce su ‘yan aljanna ne, saboda ya san shi ya kama hanyar da in ya mutu a kanta to aljanna ta haramtu gare shi. Allah ya kiyaye. To waɗannan ainihin a taƙaitar taƙaitawa kenan game da waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi musu ainihin wato albishir da cewa su ‘yan aljanna ne, faradiyallahu ta’ala anhum. Yana cikin aƙidar mu da imanin mu cewa mun yadda cewa su ɗin nan ‘yan aljanna ne, kuma duk wanda bai yadda waɗannan da annabi ya lissafa ‘yan aljanna ba ne, to shi ba zai samu aljanna ba har abadan abidina, domin ya kafircewa abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi, kuma wanda ya inganta ta hanyoyi birjin. Allah ya shiryar da mu. Yanzu abin da ya rage mana, tunda ka ji matsayi da darajar waɗannan sahabbai, har annabi ya rasu yana ainihin girmama su ya yarda da su, Allah ya saukar da ayoyin alqur'ani sun ainihin yabe su, yabo kuma na har abadan abidina, sai mu ce da kai hukumu sabbis sahaba, hukuncin zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ina hukuncin mutumin da ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama? Menene addinin musulunci yace game da shi? Sabbu sahaba ala salasati aqsam, zagin sahabbai wannan ainihin hukunci ya kasu kashi uku. Ma'ana dangane da zagin sahabbai, to malamai na ahli sunna sun tsaya sun yi nazarin abin, sun fasa al'amarin kashi uku. Al-awwal, kashi na farko, an yasubbahum bima yaqtabi kufra aktharihim, mutum ya zagi sahabbai da zagin da yake hukunta cewa ya kafirta mafi yawancin su. Aw anna ammatahum fasaqu, ko kuma mutum ya zagi sahabban annabi ya ce baki ɗayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam fasikai ne, fa hadha kufrun, wannan kafirci ne. Ma'ana duk mutumin da ya kafirtar da mafi yawancin sahabbai ko ya fasikantar da su gaba ɗaya, to wannan ainihin ya zama kafiri. Li annahu takzibun lillahi wa rasulihi bisana'i alaihim wa tarabbi anhum, saboda ya ƙaryata Allah da manzon Allah. Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yabi ainihin sahabbai, sun yarda da su, shi kuma ya ainihin zage su, kaga ya ƙaryata Allah da ma'aiki kenan. Bal man shakka fi kufri misli hadha fa inna kufrahu mutaayyan, wanda ma duk yake shakkar irin wannan mutum kafiri ne, to shi kanshi kafircin shi tabbatacce ne. Idan wani ya zagi sahabi ko ya fasikantar da wani sahabi ko ya kafirta shi, to ya zama kafiri. Kai kuma in aka ce maka wani ɗin nan da ya zagi sahabi ko ya mumuna wa sahabi ya zama kafiri, ka zo kana shakka, to kai kanka bi ijma'i ba shakka kai ma kafiri ne. Li anna madmuna hadhihi al-maqala anna naqlat al-kitabi wa sunna aw as-sunna kuffar aw fusaq, domin abinda magana shi take hukuntawa shine waɗanda suka ciro mana alqur'ani da sunna daga ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama, yana nuna cewa kafirai ne ko kuma fasikai, to yana son ya lalata mana shari'ar musulunci kenan. Dan haka ainihin al-Imam Razi, Abu Zur'at Razi ya ce duk wanda kaga yana sukar sahabbai ya ce to ya rasa yadda zai soki ma'aiki ne, ya rasa yadda zai soki alqur'ani da sunna, dan haka sai lallabo yana sukar waɗanda suka ruwaito mana su, ya ce to wannan mutum musulunci yake son ya rushe. Asani, kashi na biyu, an yasubbahum bil-la'ani wat-taqbih, mutum ya zagi sahabban annabi ta hanyar ya la'ance su ko kuma ya ce abbahumullahu, Allah ya munana musu ko ya faɗi wata muguwar kalma game da su. Fa fi kufri hadha fa fi kufrihi qawlani li ahli al-ilmi, malaman musulunci sun yi maganganu biyu game da cewa shin wannan kafiri ne ko kuwa. Wasu malamai suka ce wannan kafiri ne kai tsaye, wa alal qawli bi annahu la yakfur, to malamai kuma kashi na biyu suka ce bai kafirta ba. To a ƙarƙashin tasu maganar sai a ce ainihin yajibu an yujlada wa yuqbasa hatta yamuta. Wasu malamai suka ce duk wanda ya la'anci sahabi ko sahabbai ko ya faɗi wata mummuna kalma akan shi shikenan wannan mutum ya zama kafiri sai kisa kawai. Wasu kuma suka ce a'a bai zama kafiri ba, sai dai a kama shi ai mai bulala a kulle shi ai ta mishi azaba hatta yamuta, har azaba ta kashe shi. Aw yarji'a amma qala, ko kuma ya tuba ya ce ya tuba daga abubuwan da ya faɗi akan sahabbai. As-salisu, magana ta uku cikin maganganu dangane da kasata da aka yi dangane da zagin sahabbai din, an yasubbahum bima la yaqdahu fi dinihim, mutum ya ainihin zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da kalmar da ta zama ba za ta soki mutuncin ainihin addinin su ba, sai dai mutuncin su na ƙabi'a kawai. Kal jubuni, kamar yace ai Abubakar matsoraci ne. Akwai ƴan shi'an da suke faɗin haka, ai lokacin da Abubakar suke cikin wannan kogo da sayyid da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai Abubakar ya firgita, sai annabi ya ce la tahzan, kar kai bakin ciki, kar ka firgita, inna allaha ma'ana, Allah na tare da mu. Wai to tunda Abubakar matsoraci ne, yaushe za a iya daukan khalifanci a bashi? To duk wanda ya soki sayyidina Abubakar da tsoro irin haka, ko wani sahabi, wal bughl, ko ya ce sahabi kaza marowaci ne, fala yakfuru, wannan ba za a ce ya zama kafiri ba, walakin yu'azzar, sai dai wannan ainihin wato yu'zar, sai dai wannan ainihin wato mutum za a kama shi a yi ta mishi horo, bima yurdi'uhu an zalika, a yi ta horar da shi har sai ya firgita ya bafaɗa wannan kalma. Zakara ma'ana zalika Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah fi kitab As-Sarim Al-Maslul. Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan magana a cikin ainihin littafin shi mai suna As-Sarim Al-Maslul ala Shatim Ar-Rasul. Ma'ana Ibn Taymiyyah ya faɗi shigan wannan magana a cikin wannan littafi. Wa naqala an Ahmada fi safati salisa wa sab'in wa khamsami'a, a cikin shafi na 573 Ibn Taymiyyah ya faɗi qaulahu, yace ga wannan magana da ya samo daga Imam Ahmad. الامام احمد يجي لا يجوز لاحد ان يذكر شيئا من مساوئهم بهلته وني يا امبتي وني مومن ابو كو مومن ابو نصحابي با ولا يطعن على احد منهم بعيب بهلته وني يسوكي وني صحابي يا عيبن تاشي با او نقص كو نقص درجه فمن فعل ذلك ادب وند دي يا ايكتا هكا تو سي على دفتر دشي wannan ibnu taymiya ne yake dauko maganar imamu ahmad fa yake kawowa ibnu taymiya ya ci gaba da cewa sai imamu ahmad yace fa in taba idan mai ainihin cin mutuncin sahabbai ya tuba shikenan sai ya kyale shi wa illa julida ko julida in ya ainihin kituba sai a yi mishi bulala fil habsi a tsare shi a yana tsare kuma a nemi shi bulala hatta ya muta aw yarji'a har sai ya ainihin mutu ko kuma ainihin sai ya tuba ya bar wannan magana. Mun gane wannan magana da kyau ko? To wannan a takaicen takaitawa da tarihin waɗannan sahabbai da muka dauko da abin da ya shafi ainihin wato bayani akan hukuncin zagin sahabbai din nan, duk gaba ɗaya mun ɗauko shi ne daga wannan littafi Majmu'u Fatawa wa Rasa'il Fadilati Sheikh Muhammad bin Salih Al-Usaymin, a cikin sharhin da yawa littafin Lum'atul I'tiqad Al-Hadi na Ibn Qudama, a cikin sharhin wannan littafi da yazo magana akan sahabbai ya ainihin faɗi wannan magana a cikin mujalladi na 5 daga shafi na 76 har zuwa shafi na 84. A takaicen takaitawa, kaji hukuncin zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin addinin musulunci. Don haka waɗanda suke zagin sahabbai din nan da zazzaki da duk wani kafiri da ke zariyan nan ko ke wani gari, to in dai da gaske ake yin musulunci, to ga hukuncin da yake kansu. In dai da gaske ake ba munafunci ba, da zarar ka taɓa Shehu Tijjani, yanzu nan ƴan ɗariƙa za su ɗauko barandami. Da Tijjani da Abubakar waifi wani daraja, Abubakar da Tijjani da Abu Huraira waifi wani daraja, Abu Huraira da Tijjani da Aisha waifi wani daraja, Aisha da Tijjani da Mughira ibn Shu'ba waifi wani daraja, Mughira ibn Shu'ba. Amma aka zo aka zagi waɗannan mutane, aka yi musu bama baman zagi, mutane suka yi shiru, mutane suka yi shiru ba abin da aka ce. Mun fahimci wannan da kyau ko? Amma yau kana ɗauko jawahirul ma'ani, ai gashi Tijjani ya ce kaza, a ƙarƙashin wannan magana ya zama kafiri, yake nan sai ce kun ji ya kafirta waliyin Allah. Wancan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan akwai garanti tabbas game da cewa wali ne, sahabi ne, bi shahadatil kitabi wa sunna. Wannan Tijjani kuwa bi shahadati man asarahu, laisa bi waliyin, har waɗanda suka yi zamani da shi ƙarni da suka wuce ba waliyi bane, waliyin ƙarya ne, waliyin jabu ne. To amma sai aka fifita shi, shi kadai ake gani an manta da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun fahimci wannan da kyau ko? To wannan magana da muka faɗi, ka je ka samu littafin As-Sarim Al-Maslul ala shatimin rasul ibn taymiya ne a zamanin shi aka samu ne krista ya zagi sahabin ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama ibn taymiya da yake sarakunan su su a lokacin ba sarakunan maguzanci bane na gargajiya sarakunan musulunci ne zaka ji daga cikin irin yadda su suke yi da aka ji aka ce ga wani krista ya zagi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama sai sarkin yace aje a zo da shi da ibn taymiya da wani malami suka je suka jawo wannan ainihin krista aka zo aka tsaida shi da ya tuba shi kenan ya musulunta sai aka kyale shi dama hukuncin musulunci kenan musulmi in ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama in ya tuba za a kashe shi a matsayin haddi in bai tuba ba za a kashe shi a matsayin yayin ridda ina ma'anar wannan magana in ya tuba za a kashe shi a matsayin haddi za a yi mai wanka a yi mai likafani a yi mai sallah a rufe shi makabartar musulmi a yi mai addu'a Allah ya ji kanshi dan ya mutu a musulmi tunda an tsaya shi da wannan hukunci mun fahimci wannan ko dan annabi ya ce duk wanda ya tabo wata doka cikin dokokin Allah aka tsaye mishi da wannan haddi a nan duniya shikenan wannan haddi ya riga ya wuce babu binciken shi kuma a lahira to tunda ya ainihin tuba to sai a kashe shi a matsayin haddi amma in bai tuba ba za a kashe shi murtaddan ba za a yi mai wanka ba za a yi mai sallah ba za a yi mai likafani ba za a rufe shi makabartar musulmi ba ba za a yi mishi du'a'i Allah ya ji kanshi ba sai dai aje yadda ka san jaki haka za a je ainihin abin ne shi a can daji gefe guda shi ma dan kai wa mutane wari ne a cikin gari mun fahimci wannan ko to wannan krista sai ya tuba da sarki da su ibnu taymiya sai suka kyale shi tunda ya tuba ya musulunta ya fita yana yawo a gari shi wannan krista bayan ya tuba sai dan wan shi ya game da shi bai san cewa ya tuba sai ya zara takobi ya filla kanshi to a ƙarshe shine Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya sai rubuta wannan littafi nashi As-Sarimul Maslul ala Shatimir Rasul zararren takobi akan wuyan duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan bayani da na kawo gaba daya gashi a cikin wannan littafi Al-Bidayatu wan Nihaya a cikin mujalladi na 7 juz'i na 14 Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir Al-Qurashi ya kawo shi don Al-Majirin Ibn Taymiya ne mun fahimci wannan ko to kuma a cikin wannan littafi dai Al-Bidayatu wan Nihaya gashi na Ibn Kathir zan karanto mana labarai guda biyu waɗanda Ibn Kathir ya bayar a cikin wannan littafi nashi wanda a zamanin Ibn Taymiya da Ibn Taymiya ya faɗi waɗancan hukunce-hukunce na zagin annabi da zagin sahabbai a wannan zamanin an samu wasu ƴan shi'a guda biyu an kama su an kashe su saboda suna zagin sahabbai ma'ana yadda za a kashe Salman Rushdi da ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama wannan irin hukuncin yake kan Humaini da ya zagi sahabbai shi ma kasashe ne wa kasashe hukunci mun fahimta ko ma'ana kafiri ne da kafiri wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan adh-dhalimi ne akan adh-dhalimi kafiri akan adh-dhalimi yadda Salman Rushdi yake kafiri saboda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama haka Humaini yake kafiri saboda ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci zarafin su mun fahimci wannan da kyau ko to ga hukunci a cikin wannan littafi dan haka anan zan sake maimaita magana ta har yanzu ina nan akan bakana zazzaki yayi wa musulmi laifi ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mu muna nan da kasar din kuma yanzu ma nan na zo da shi idan lokaci ya bayi mu dan dan dana a jama'a su ji shi idan lokaci bai bayi ba sai lokaci na gaba da ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ina NSO da ke zuwa wuraren da yake maganganu yaya ba su gabatar da shi a kotu akan wannan maganar ba su ce suna tuhumar shi da ya zagi waɗannan sahabbai ga kasar din to maganganun da ya faɗi game da hukuma da kullakullan da yake game da hukuma yaya aka yi suka samu waɗannan labaran to yaya suka gabatar da shi yanzu suka je suka kama shi to kama shi da suka yi idan sun kama shi da tasu manufar ne yayin musulmi to su je wannan tsakanin su da shi ba abin da ya shafe mu da shi ba abin da ya shafe mu da su la nafiyan wala isbata ba mu goyen bayan su akan kama shi da suka yi kuma ba mu goyen bayan shi ba mu da ta cewa amma idan gwamnati tana son mu musulmi ahlus sunna mu goyi bayan ta akan wannan kamar yadda ake ta wanke kwakwalwar wasu malamai amara wa gwamnati baya akan ta kama zazzaki akan dan shi'a ne to sai mu ce to ga abubuwan da gwamnati za ta shiga ta shigar da cewa bayan kullakullar da ta kama shi ya nemata kuma ta kama shi da ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to fada ya zama hadda mu kenan da mu a ciki tsindin amma in ba haka ba su tafi can tsakanin su wallahi ba mu goyen bayan ku kuma ba ma farin ciki ba mu da ra'ayi kwata-kwata akan wannan harkar amma in ana son mu shiga to ga namu abin da aka yi mana muna nan akan wannan kai dan izala ne dan dariqa ne kai dan shi'a ne kai dan gwamnati ne kai bafade ne kai kowace tsaya ce kai kaje duk abin da baka fadi abin da nake fadi kenan ba ina fadi da bakin wani ba da baki na nake fadi ba a madadin wani ba a madadin ni nake fadi ba ina fadin wannan magana ne dan wani ya ji dadi ko wani ainihin ran shi ya baci ba amma dole ne idan wani abu ya faru dole ne masu karantawa masu wa'azi dole su samu ta cewa akai to ta wata cewar kenan mun fahimta ku ya zagi sahabbai kun ji to bari mu ji a zamanin Ibn Taymiyya in an samu irin su zazzakiya ake musu ina alƙalai ƴan malikiya ba suna nan ba kowanne da nadi da kunnuwa haka to su fito ga aiki gashi a cikin wannan littafi al-bidayatu wan nihaya ta al-imam ibn kathir a mujalladi na 7 juz'i na 14 shafi na 211 a cikin shafi na 209 al-imam ibn kathir yace summa dakhalat sanatu 44 ibn kathir yana bada tarihin tun daga farkon musulunci ne har zuwa fanda yake rayuwa dan haka abin da ya faru yau din nan sai ya fadi abin da ya faru gobe sai ya fadi kullun yadda ka san jarida haka yake bada labari yace sannan shekara ta 744 ta hijira ta shiga yau shekara 673 kenan sai yace wasi sadihati yawmul ithnain safiyar ranar litinin alhadi wal 20 wanda ya daidai da 21 minhu na watan jumadal ula kutila bisuqil khayli hasan ibn shaykh as-sakakini ala ma zahara minhu min ar-rafdi addal ala al-kufr al-mahab yace aka kama wani saurayi mai suna hasan dan shaykh as-sakakini aka kashe shi a kasuwar da ake sayar da dawakai saboda ne saboda irin aqidoji na shi'a wanda suke nuni ga tsantsar kafirci da suka bayyana daga gare shi aka kama shi aka kashe shi to ya akai hayaniya da hargowa sai ibn kathirin yace shahida alaihi inda al-qadi sharafuddin al-maliki bi shahadatin kathira tadullu ala kufrihi an kai karar shi ne wurin wani alkali mai suna sharafuddin al-maliki ba maliki ina malikiya ina alkalan malikiya an zagi annabin da imamu malik ya rubuta littafi yake kare shi an zagi sahabban da imamu malik yayi karatu a wurin daliban su yaya akai kuka shiru ina malikancin naku ko ba kwace shi malikiya gashi alƙalin malikiya ne aka kai karar wannan dan shi'a a wurin shi aka ce ga shedu da dama waɗanda ke nuna wannan saurayi ya zama kafiri dan ya zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wa annahu rafidiyun jald kuma tsantsagariya tantagariyar dan shi'a ne famin zalika daga cikin kafircin nashi tafsirin shaykhaini radiyallahu anhuma yace abubakar da umar kafirai ne wa qazfihi ummayil mu'minin aisha wa hafsa radiyallahu anhuma yace da aisha da hafsa mazinata ne abu nabi kenan waza ama wannan dan shi'a yariya cewa anna jibrila ghalata fa auha ila muhammadin wa inna ma kana mursilan ila ali wai mala'ika jibril yayi kuskure da ya saukar da wahayi ga muhammadu a abin da ya cancanta shine ya saukar da wahayi ga ali wa ghairi zalika min al-aqwal al-batila al-qabiha yace da ma dai maganganu batattu masu muni qabbahu allah ibn kathir yace allah ya muna na wannan dan shi'a wa qad fa'ala sai ibn kathir yace ai ma allah ya muna na din wa kana waliduhu ash-shaykh muhammad as-sakakini ya'rifu madhhab ar-rafida wa shi'a jayidan ibn kathir yace mahaifin wannan saurayi sunan shi ash-shaykh muhammad as-sakakini malami ne wanda ya kware akan sanin mazhabi na ainihin shi'a kware da gaske wa kanat lahu as'ila ala madhhab ahli al-khair shi uban shi dan shi'a ne kwararren malami ne a shi'a har yana da raddodi da ainihin tambayoyi na kure da yake tunkudowa malaman ahli sunna idan ya tunkudo waɗannan tambayoyin diddi mashka a lokacin sai ibn taymiya zai amsa su ma'ana ga malaman na ahli sunna ba abinda suka iya karatu sai hayaniya da bankaura ba sa karatun al-kitab wa sunna din amma ibn taymiyan da suke zagi yana sukan kaza in wannan dan shi'a ya kawo aqida mummuna sai dai aje wurin shi ya warware wana zama fi zalika qasidatan ajabahu fiha shaykhuna al-imam al-allama shaykh al-islam ibn taymiya rahimahullah wannan uban dan shi'a yace sai ibn kathir yace ya tsara tambayoyi na kure da yake da su ga ahli sunna amma ba a samu wanda ya iya bashi amsa ba sai malamin mu babban limami babban malami shehu musulunci ibn taymiya Allah ya ji kanshi yace ibn taymiya ya iya bada amsa وذلك وذكر غير واحد من اصحاب الشيخ ان السكاكيني ما مات حتى رجع عن مذهبه da yawa daga cikin almajiran ibnu taymiya ko almajiran shi wannan malami da suka da suka tuba suka ce wannan malami uban wancan saurayi bai yadda ya mutu akan wannan aqida ta shi'a ba sai da ya dawo ya tuba wa fara ila qauli ahli sunna ya dawo cikin aqida ahli sunna shi uban shi ko dan sai da aka kashe shi akan wannan aqida ibnu kafirin yace sallahu a'lamu Allah shi yafi sani wa ukhbirtu ibnu kafirin yace an bani labari anna waladahu hasanan hadha alqabi wannan da shi hasan din nan wannan mugun da dan shi'a kana kad arada qatla abihi lamma azhara sunna lokacin da uban ya tuba ya zama ahli sunna sai da dan yayi harin yaje ya kashe shi duk waɗannan ƴan shi'a kowanne suna halin su kashe duk wani ahli sunna na garin in kaga kuna jituwa da su kai ma rubabbe ne mun fahimta to wai har saboda lalata wai kana izala ba za mu ce kana ahli sunna ba kana izala wai kana da ƴa wai zaka bai wa dan shi'a wai saboda dan gaggwanka ne wai dangi za su yi maka baki Allah wadaranka wai dangi za su yi mishi baki wai yana tsoron dangi wai kada su yi mai baki dan haka zai dauki ayi ba dan shi'a wallahi ƙarya kake addini kai ba dan izala bane mugu kake kai ma sam laysat izala minka wala anta minal izala Allah ya shiryar da mu to labari na farko kenan da al-Imam Ibn Kathir ya bamu a cikin ainihin wannan littafi nashi al-bidayatu wan nihaya al-bidayatu wan nihaya to kun ji abin da ake wa ƴan shi'a an kama su sai a dauke su a kai su ina a kai su wurin alƙalin musulunci alƙalin musulunci ba munafunci zai ba ya tabbata wani eh yayi kaza yayi kaza to sai a kashe shi tun dai da gaske kuke ni dai ina ƙara muƙabalanta ku fa ku fito da waɗannan kasar-kasar ku je da su kotu ku gabatar da su ku tuhumci azzazzaki akai idan ya tabbatar da wannan abu to kun ji hukuncin musulunci akan shi idan kuma kuka dauke mishi wannan hukunci na kisa kun zama zindiƙai kawai abin da za a yi kenan amma sai a rinka kwana-kwana a rinka kwana-kwana sambam yadda ba wallahi a fito a faɗi gaskiya an dade ana ɓoye gaskiya wannan malami yayi guntun nadi na maguzawa yazo yace ai wannan matsala ya kamata a je san yadda za a yi sulhu a zagi sahabin annabi kace sulhu kenan ya tabbatar da wannan abu eh to shikenan ga hukuncin musulunci akan shi gobe za a samu wani yayi amma nan cikin daura cikaji mukiya waɗannan yara gidadawa ƴan kauye kafin nan suna ta zagin sahabban annabi dan me dan sun san ba ruwan gwamnati amma za su iya buɗe baki su zagi wannan shugaban kasa yanzu haka to amma yaya suke zagin wanda yafi shugaban kasa daraja sun san ba abin da za a yi ma'ana su waɗannan sahabban ba su da gata amma shugaban kasa na da gata kuma sai ranar juma'a ku ce za a kai addu'a ayi a masallaci addu'a yanzu ma addu'a ma ta wuce ma ayi wa musulmi yanzu na mandi arziki wai ma za a yi wa addu'a a coci a masallaci ranar juma'a na mandi arziki wai babban kafiri shi za a kai addu'a shi ranar juma'a ayi a masallaci limamai kuma ga sunan da nadi su yi duk wannan wai musulunci ne wallahi sai an yi gyara duk wani munamuna da kuke yi a daina wa'azi ne zati ne mai zati ku kuka ce ana ɓoye gaskiya tun muna ƙanana muna karatu sai ku ce Allah ya sa wannan karatu naku na tsoron Allah ne Allah ya sa ku faɗi gaskiya sai an zo an faɗa kuma yanzu sai ku ce kuma ana faɗe sai an faɗa sai dai ka daina zuwa wurin karatun mu in yadda ka ji karatun haka yake daɗi mutumi mun fahimci wannan da kyau ko da da muka taso rubutun sha guru da laya tsafi bokanci bori abinda malaman kasar nan suke yi kenan ba sa bayyana gaskiya ko kawaidi ba sa sa karatu in aka yi sallah magriba sai dai ka samu tsoho ya yi tagumi haka zai mutu da bakin ciki ya wuni tumatirin shi ya rike bai siyar ba ya da ba su biya mai addinin musulunci ba da asuba ya sake komawa haka za su bar shi ya mutu nan da damuwa ta dame zai siyo mishi rubutun sha ɗan kuɗin da zai mutu na gado su cinye Allah ya kiyaye a cikin wannan mujalladi dai na cikin wannan littafi a cikin shafi na 300 kuma da 10 a dai wannan mujalladi na 7 juz'i na 14 ibnu kafirin hajjan za alqalamin shi bai kafi ba yace qatlur rafizi alkhabis ga kuma wani labari na an kashe wani mugun dan shi'a yace wa fil yawmil khamis shi kuma wannan ya faru ne a inda ibnu kafir yace summa dakhalat sanatu 60 wa 60 wa 700 sa'annan sai shekara ta 766 ta shiga yau shekara 651 kenan yau shekara 651 wa fil yawmil khamis a cikin ranar alhamis sabi ashar a cikin ranar 17 ga watan safar kenan awwalan nahari da farkon hantsi wujida rajulun bil jami'il amawi aka samu wani mutum a masallacin juma'a na kasar dimashq wanda ake kiran shi da masallacin juma'ar bani umayya ismuhu mahmud ibn ibrahim ashirazi sunan shi Mahamudu dan Ibrahim Ashirazi Shirazi wannan gari yanzu yana cikin kasar Iran duk irin shegun ne diddiga kaya ga sunan wa huwa yasubbu shaykhaini aka same shi yana zagin Abubakar da Umar wa yusarrihu bi la'natihi ma yana fitowa karara yana la'antar su farfi'a ila al-qadi al-maliki kun ji fa in aka kama dan shi'a a wancan zamanin alqalan malikiya an san sa akwai hukunci don ga ashifa'i al-qadi ya akwai hukuncin zagin sahabbai a ciki to alqalan malikiya ba dama game da aqida sai aka dauke shi wannan ma sai aka kai shi zuwa ga wani alqali ba maliki qabil qudati shine shugaban alqalai jamaluddin al-maslati shi kuma sunan shi kenan wancan sharafuddin wannan kuma jamaluddin al-maslati fastatabahu an zalika alqali yace wannan dan shi'a ka tuba ka bar zagin Abubakar da Umar wa ahbara ad-duraba alqali ya halarto da masu sara wuyan dan shi'a fa awwalu darbatin farkon sara da aka fara dukan shi kala sai dan shi'a yake la ilaha illallah aliyyun waliyullah walam ma duriba thaniya da aka bugai duka na biyu la ana Ababakrin wa Umar kun ga Ibn Kathir saboda girmamawa sai ya kauda bamirin bai kawo direct speech na abin da wannan ya faɗi ba kai tsaye amma can sai ya kawo sai ya ce sai ya la'anci Abubakar da Umar duka na biyu da aka yi mishi fattahamahu al'amma sai manyan mutan gari da suka zo kallo kenan sai suka afka mai da duka fa ausauhu barban sai ainihin suka ci gaba da dukan shi mubrihan duka suka yi ta jibgar shi bi haythu kada yahlik yadda ya kusa ya halaka haka suka yi ta jibgar shi faja'al alqabi yastakifahu anhu alqali ya rinka ainihin dakatar da su ku saurara ku bincike tukuna falan yastati zalika alqali ya kasa ainihin tare su daga wannan abu ainihin da suke yi faja'al arrafidi yasubbu wa yal'anu sahaba wannan dan shi'a ana dukan shi shi kuma yana zagi yana la'anta sahabbai mun gane wannan da kyau ko